capable de dégager mes propres déchets. Quand je pense à nos soi-disant dirigeants, qui se laissent traîner, humilier dans la rue, le trou, jusqu'au bout du cou. Où va l'Afrique? Où va ce monde qui tombe en ce combat? Au monde de cette.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Aunace da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Masu sauraro da fatan za a mana afuwa domin ba za mu samu damar kawo muku labaran duniya ba saboda aiki da muke daga gida sanadiyar annobar coronavirus. Amma kafin mu je ga shirin mu na kasuwa a kai miki dole da kuma nasihar Lahadi da muke kawo muku a kowace ranar Lahadi. Ga rahoton na musamman da muka hada muku a madadin labaran duniyar. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
A daidai lokacin da yamma maso arewacin tarayyar Najeriya da ke gaddagadda jamhuriyar Nijar ke fuskantar matsalolin tsaro da ke nasaba da ƴan bindiga daɗi ko ƴan ta'adda musamman waɗansu yankunan jihar Sokoto. Hukumomin jamhuriyar Nijar sun tunkari abin kasancewar lamarin na gugar zana wa jama'ar su. A garin birnin Kwanni a ƙarshen watan Janairun shekara 2019, shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Alhaji Isu Muhammadu ya aika ministan ƙasa bugu da ƙari ministan cikin gida da tsaron cikin gida Bazoum Mohamed domin ya kai albishir na matakin kare iyakar birnin Kwanni da tarayyar Najeriya da dukkan wata yuyuwar kutsuwar ƴan ta'adda a wannan yankin.
Wannan tayyiyar tau shugaban ƙasa Alhaji Isu Muhammadu ya aike ni ne don in zo in ba ku bayani kuma in shurare dangane da abin da ya shahi tsaro cikin wannan ƙasar taku ta Kwanni. A wannan yankin nan na tsakaninmu da Najeriya, musamman wajen yayya da wajen mun tsaika, mun gano cewa akwai mutane wanda ba a saba ganinsu ba, wanda kuma niyyarsu ba ta ƙorance ba, suke yunƙuri su yi irin aika-aika da muka shaida a waɗansu ƙasashe. Wannan ya tada mu hankali, saboda ya tada mu kuku hankali. Abinda muke gani yake afkuwa a wani wurin, ba mu so a gane shi nan ƙasar Kwanni, ba mu so mu gane shi a ko'ina Nijar. Sabilin haka mun ɗauki matakai wanda alhamdulillahi yau mun samu sauƙin abun, domin mutanen nan su ma sun gane cewa ba za su iya ba, saboda mun tasan musu. A ƙasa babban buƙatar ta jama'a shine kwanciyar hankali da zaman lahiya. Wannan ne wajibi na farko da ya ratayi a wuyan gwamnati, kuma mun yi niyya mu tunkari wannan matsala, mun tunkare ta, mun fara samun nasara, mun ma samu nasara da yardan Allah. Mun kawo polis mutum 70 wanda aikinsu su yi shawagi bisa iyaka tsakaninmu nan da Najeriya. Mun ƙara ma jami'an tsaron namu ƙarfi, kuma mun ba su umarni da su kula da wannan yankin musamman. Banda haka mun ɗauki mataki na mu gina babban bariki na polis mai kula da iyaka musamman, kuma za mu ƙara adadin polis fiye da ake tsammani. Za mu kawo adadi mai yawa nan yankin na Kwanni, saboda Kwanni tana da iyaka da Najeriya mai tsawo, kuma ƙasa ce inda mun san har kullum an samu matsala dangane da tsaro, saboda akwai mutane masu fashi da makami, akwai mutane masu sai da miyagun ƙwayoyi, akwai mutane masu sace-sace motoci, masu sata moto. Amma hanya ce muka gano cewa adakwai inda ana sata moto kuma aka sai da su. Wannan kuɗin nan da ake amfani da su ta wannan hanya mai mara kyau kuɗi ne na ƴan ta'adda, kuma ƴan ta'addan nan da suka yunƙuri su zo su samu sansani a wannan yankin na Kwanni, mun gane cewa wataƙila ba ma na Najeriya ba ne, mun san da ba na Nijar ba ne, yana iya kasance kasance mutanen Mali alhali ko mun san abin da yake wakana a Mali ba za mu yarda da haka bane
gabanin jawabin na minista Bazoum Mohamed mai martaba sarkin birnin Gwanni Muhammad Salisu Sardauna ya bayyana wa minista halin da ake ciki a wannan yankin a wannan lokacin
dalilin wannan tahiya ita ce wannan tazancan tsaro ka taho daidai lokacin da muke bukata na tsaro da cikin kauyen mu da birnin nan saboda akwai yan ta'adda akwai barai yan hoshi da makami akwai barai na sata motoci akwai barai na gidaje abu kashi kashi mun san ana kokari dama akwai patrulli na komin akwai patrulli na department
to a halin yanzu hukumomin kasar ta jamhuriyar Niger sun jibge yan sanda a cikin damara na ayita ta kare su 265 a wannan iyakar kuma tuni an kulla suka kwanta ga jama'ar wannan yanki inji waɗansu mazauna garin birnin Gwanni
sunana Abdulhamu Garba mazauni nan cikin garin Gwanni gaskiya na farko sai in ce alhamdulillah mun ji dadi da aka kawo ga jami'an tsaro nan cikin garin Gwanni domin ko ba komai kasancewa yanzu tsaro a kasashe daban-daban na makwabtan mu sai tsaro ya tagayyara mu saboda irin huskantan tashi hankali da ake samu muna ji kuma muna gani cewa kasashe na makwabta irin tashi hankali suke ciki ne har gashi sosai abun mu har ya zo gare mu to gaskiya mu dai babban jin dadin mu wannan jami'an tsaro da aka kawo muna kamar aski ne ma zo gaban goshi
sunana Muhammad yanzu ka san jami'an tsaro da aka kawo ga halin da muke ciki ga halin yanzu gaskiya abubuwa sun yi dama kwarai saboda domin can farko mu a cikin tashin hankali nan garin Kwalle saboda domin kullun ka kwanta hankalinka ba kwance shi ba amma ga halin yanzu hankali kwance shi saboda duk inda kai yawata mugu shi a garin jami'an tsaro su a zakkuwa duk hankalin tashi amma yanzu garin Kwalle babu wata matsala gurgudu kuma an gaba da an kauna yayi mun gode
nasir dangane da sabin tsaro wanda aka kawo to alhamdulillah dangane da tashin hankalin da ake dan samu kwanakin baya to abin yayi dama muna fatan dai Allah shi kawo da tsarewa ya tsare kasar mu Niger kuma ya tsare mu na garin mu
banda iyakar birnin Gwanni da Illela local government rundunar ta yan sanda na ayita ta kare suna duba iyakokin madawa dake kan iyaka daga da local government da ke kusa ga Gwaranyo da sabon birnin local government inda ke fama sosai a baya-bayan nan da matsalolin tsaro da ke nasaba da hare-haren yan ta'adda ko baran shanu da ma masu garkuwa da jama'a Haruna Mamman bako na birnin Gwanni sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanni a jamhuriyar Niger
to madalla masu sauraro ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin kasuwa akai miki dole
shirin VOA Hausa kasuwa akai miki dole kasuwa kasuwa
a kasashe ya take kasuwa a kasuwa assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin kasuwa akai miki dole shirin namu na yau ya yada zango ne a daya daga cikin manyan kasuwanni na birnin Lagos ko ma na yankin yammacin Afirka da aka fi sani da kasuwa Alaba dake nan birnin Lagos shi da wannan kasuwa yayi suna wajen saye da sayarwa na kayayyaki da dama musamman ma dai dabbobi da kuma sauran kayayyaki na yau da kullum da jama'a kullum ke turuwa domin saye tarihi da ya nuna cewa wannan kasuwa yan arewacin Najeriya ne suka asasa shi bisa jagorancin shugabanni daban-daban a don haka ne shirin kasuwa a kai miki dole ya tattauna da shugaban wannan kasuwa da aka fi sani da sarkin kasuwan Alaba wanda kuma ya fara gabatar mani da sunansa da kuma tarihin wannan kasuwa da sauran matsaloli da kasuwan ke fuskanta da kuma kira ga gwamnati ko hukumomi na birnin Lagos da kuma tarihin Najeriya.
Bismillahir rahmanir rahim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sunana Alhaji Umaru na Bukko Sakkwato, sarkin kasuwa Alaba Rago. Na farko ni ba ni ne sarki na farko a kasuwar nan. Ni ne sarki na hudu. Sarki na farko shine Malam Usman Danbatta, Allah ya ji da rahama. Sai mai bi mishi Umaru Bulama, shi ma ya rasu, Allah ya ji da rahama. Daga wannan ko sai Alhaji Yaro Likoro, shi da rene shi nan ya koma gida. Sai ni kuma dinnan Alhaji Umaru Sakkwato wanda na gabatar da kai na yanzu. Alhamdulillah kasuwar nan tamu ta faru daga alaka aka dauko mu aka kawo Albasuru. Daga Albasuru a lokacin Murtala aka dauko mu aka kawo mu nan Alaba Rago. Amma gaskiya wani lokaci ni bayan nan gari ina cin Sokoto daga Sokoto ne na dawo na zo nan da dabbobi na kawo sai da in samu abin biyan bukatar ta wannan shine tarihin wannan kasuwa to alhamdulillahi alabar rago kasuwa ce wadda ake sayar da komai da komai domin akan sayar da dabbobi akan sayar da tumatur akan sayar da tatasai akan sayar da albasa akan sayar da wake akan sayar da kankana kai duk abin da ka sani dai abinci ana sayar da alabar rago kasuwa ce ta Afirka gaba daya don ba kasuwa ce kawai ta mutu ɗan Najeriya ba duk ilahin mutane suke cikin Afirka nan tamu to akwai su a cikin alabar rago babu wani section da babu a ciki domin in ka kwatanta yawan abin da ke cikin alabar rago ko kasuwanci da ake ciki to lalle bai da iyaka bai da misali wannan kasuwar tamu ta alabar rago wannan shi yake so ku gane muna da security a cikin kasuwar mu sun kai mutum 50 akwai masu aikin dare akwai masu rana akwai masu na yamma a haka muka rarraba su domin lokacin da wani zo ya sayi dabba ta yi in zai hita da ita to akwai dan abin da ake biya mu tabbata ya saya yana biyan naira 50 ga kungiyar mu ta alaba domin a tabbata shi sayayi in babu wannan takarda ba za mu gane ya saya ba ko san ne muke gane saya wanda ya sayi dabba da wanda bai saya ba sannan shi wanda ya saya lalle akwai da ya kai bakin ciki akwai motoci masu jira wanda ke zuwa a kai wuri kaza a dauka muna da gareji musamman na masu dabbobi ne akwai masu sayan 50-60 duk nan inda ka sani Lagos State gaba ɗaya nan ne kasuwar rago akuya in dai har za ka saya to nan za ka sai ka ɗauka kai can ka saida lalle da wanda ya saye da wanda ya kawo duka mata zuwa suka kawo dabbobi daga arewa su muke cewa falaki falakin nan muna biye da ka'ida dukiyoyinsu gaba ɗaya mu muke ajewa kamin su tashi sai a gida suna son kuɗin su sai a aika musu in mutum na son a bashi abi ne a bashi in kana son a sa ma banki ne a sa maka banki amma kuɗin su suna nan ga hannunmu haka muke tiya da al'amari
to daga fadar sarki kuma na yi kicibin da shugaban yan falaki na wannan kasuwa ta Adaba wanda shi ma ya gabatar mun da sunansa da kuma irin matsaloli ko kuma ci gaba da ake samu a wannan kasuwa
ni ne Alhaji Sani takoki ciyaman falaki Alabar Rago Lagos duk wani wanda ke kawo akuya ko daga Burkina Faso ka fito ko daga Niger ni ne ciyaman ka duk abin da zai gudana dole sai an gabatar da ni sanani kuma zan sayar da zambi to harkar ce nake ta kasuwancin dabbobi Alabar Rago to gaskiya shekarun baya alhamdulillahi gaskiya ba matsala wato an samu ci gaba sosai da sosai amma yanzu matsaloli ne suka riga suka yi yawa akan wannan kasuwa ta mu matsalolin da muke fuskanta a kasuwar nan suna da yawa na farko dai lokacin da wannan ciwo Allah ya kawo mana shi a Najeriya baki daya to a gaskiya wannan ciwo ya taba mu kuma mun samu matsaloli kasuwancin mu ya tabarbare domin tsakani da Allah ga yanzu falaki suna hasara akan kasuwancin da suke yi muna buƙatar gwamnati ta tallafa muna bisa ga wannan kasuwanci namu ni a tallafi ko da dai bata ba mu jari ba ya kamata a ce gwamnati ta ɗaukan mu wasu matakai na kare dukiyoyin mu da kuma wasu abubuwa da suke biyowa baya
wannan kasuwa ta Alaba ta yi suna wajen tashoshin mota da ke zuwa sassa daban-daban na Najeriya da yammacin Afirka gama abinda wani dan kamashu ke cewa game da wannan kasuwa
ina Alhaji Muhammad dan Markwai to harkar kamishinan Alaba dai lafiya lokaci ke tafiya da shigo gwamnati da komai alhamdulillah kuma na tafiya cikin tsari suna tsara kuma suna bi abun haƙƙin kowane duniya da aka tafiya da wani abu kuma ni ne ruɗin ta tafiya daidai kuma kowa na ba wani haƙƙin sa aka tafiya fa abun da zamu sai mu ce ubangiji Allah ya haɗa kanun su kuma Allah ya ba mu ci gaba akan lamuni amma sai dai matsalolin da ƴan sanda nan Lagos State suna damun direbobin mu a hanya
to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh to sunana Shehu Abubakar ni dan Kebbis Kenya ne to muna bidin ne wanda shahi kayan gwari abin da shafi kankana ni mataimakin ciyama ne na yan kankana saboda ciyama na baya kusa ni ne wanda ke shi to abun da shahi Alabar Rago ya na ba abin da shahi Okoko duk abun da shahi abin da shahi kankana nan ya shahi mu a yanayin kasuwancin kankana abin da shafi Alabar Rago ita gwari sana da wata matsala wadda abin da jiye shi haibin da shi haika kamar kankana je mu kasancin namu da kankana shina bukatan kaso kankana idan ka kawo ta tsawon ta dade a kasa tana bukatan bakin kwana biyu zuwa uku bakin kwana biyu zuwa uku mu kaya ne masalan lacewa
ina gab da ficiya wannan kasuwa ne kuma sai ne kicifin da shugaban yan doya wanda shi ma ya bayyana cewa yana da bukatar tofa albarkacin bakin sa game da wannan kasuwa ta yan alaba
sunana Tahiru Adana Shehu chairman din masu doya nan albara ina yin wannan kasuwanci na doya a wannan kasuwa ba abin da zamu ce sai dai mu ce alhamdulillah saboda ka san dai ko menene zaka yi shi dole ba ka rasa wani kalubale da zai dame ka amma a babban abin da yake damun especially ma yanzu da wannan coronavirus din to marai asara ce ake yin ta ba karama ba in ka fada mutum ma sai ya ga kamar ƙarya kake saboda kaya ne na gwari so tari wani lokacin inda ake cin kasuwan nan can su ne je da ka je ka siyo kayan nan kasuwa ta zama sai dai ta ci yau kwana biyu ba ta ci ba
to kuwa karshe wani kira sarki zai yi ga hukumomi akan wannan kasuwa ga dai Alhaji Umaru na Gogo Sokoto sarkin kasuwar Alaban Rago
abinda kalubalen mu gwamnati ta Lagos State Government da local government namu matsalar da muke da ita a nan kasuwa ka dai ga hanyoyin motsi ran da muka kawo kasuwar nan local government ko state government basta obani ba mu wani tallafi ba cewa a gyara wannan kasuwar ko su yi mana wani abu a ciki kuma abin da muke bukata dai a gwamnatin mu da local government hanyar nan ta mu take hanya ce babba wanda daga nan zaka wuce shi a Alaba International to kaga hanyar nan kaga ta fata biyuwa ga mutum sai wanda ya sa ba ka bi kunna ka binan ka binan ka hita to haka kasuwar ta mu take da wannan hanyar wannan shine muke neman gwamnatin Lagos ta taimaka mana a hanyoyin to mun ga duk an yi kuma mun tabbata wannan hanya ba ta local government bace ta state government ce ita muke bukata a taimaka mana hanyar na aimar ita
masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na kasuwa a kai miki dole na wannan mako zai daga aya a madadin lokacin yan kasuwan Alaba babin ya jifirin ke cewa a huta lafiya
shirin bi oye hausa kasuwa a kai miki dole kasuwa No,
you beautiful.
Thank you.
The seed them flow around them cannot notice. Shepherd is calling all his flow. Ready to shiver the area from the grave. Only to remake the world of Zion. World of Zion. Calling all the school, ready to shiver the area from the grave, only to rule the world of Zion. With men calls and evil ways, I know that we can see the paradise. Only to remain the world of Zion. World of Zion. With only peace and love and fairness, he only walk it right down. Take it and leave it now.
Peace and love and fairness. He only walk it right down.
Peace and love and fairness.
He only walk it right down.
Promises you have made.
Please try to fulfill them.
No matter what the constraints, just put your people in charge first. No matter what the constraints, just put your country in charge first. Then you walk it brighter.
Walk it brighter. Walk it right down. Just brighter than the former. I'm brighter for our future. You walk it right down. You walk it right down.